Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wasu dokokin umarnin shugaban kasa hade da zammar samar da tallafin kuɗi da abinci ga iyalan da annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri a kansu, kana za su taimaka wa ma'aikatan tarayya. Dokokin za su ƙara yawan taimakon abinci da tsare tallafin da ake baiwa marasa ayyukan yi. Kana dokokin za su shirya bada albashi mafi ƙanƙanci na dala 15 a duk sa'a guda ga ma'aikatan tarayya da 'yan kwantaragi. Ya kamata mu dauki mataki yanzu, inji Biden kafin ya sanya hannu akan dokokin umarnin shugaban kasar a fadar White House. Yace Amurkawa da suke ganin raguwa a cikin albashin su suna rayuwar hannu ƙwarya hannu baka ne. Kana yace bai yuwa mu kyale, kuma ba za mu kyale mutanen mu su kasance cikin yunwa ba. Mutane da aka kore su daga wuraren aikin su saboda annobar yanzu za su samu taimakon abinci. Biden ya baiwa majalisun kasar shawarar ware kusan dala trillion 2 domin taimakawa Amurkawa da suke shan wahala daga tasirin coronavirus, sai dai akwai shakku ko kudirin zai samu goyon baya 'yan majalisa su tabbatar da shi. A hali da ake ji kuma a ranar Litini ne kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta aiki da bayanai akan tsige Donald Trump zuwa majalisar dattawa, in ji shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer a jiya Juma'a, domin fara shari'ar da ka iya sanadiyar hukunta tsohon shugaban kasar akan ingiza mummunan tarzoma da talakubin rayuka a majalisun Amurka. Lallai akwai shari'a, in ji Schumer yayin da yake jawabi a zauren majalisar dattawa. Yace za a gudanar da cikakkiyar shari'a, kuma za a yi shari'a ta gaskiya. 'Yan Democrat sun yi watsi da bukatar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell na neman jinkirta shari'ar tsige shugaban har zuwa sabon wata, saboda lauyoyin Trump suna bukatar lokaci su shirya dabarun kare shi. Trump shi ne shugaban Amurka na farko da aka tsige shi sau biyu, kuma na farko da za a yi shari'a a kansa bayan ya sauka daga mulki. Sai dai Schumer bai ce ga ranar da za a fara shari'a akan tsige Trump da biyu ba, amma in dai har an tabbatar da laifin ingiza tashin hankalin, to za a haramta masa rike wani mukamin tarayya. A jiya Juma'a ne wadanda suka mutu da cutar COVID-19 a kasar Jamus suka haura 50,000, yayin da aikin bada rigakafi a Turai yake huskantar koma baya, a lokacin da kamfanin harhaɗa magunguna na AstraZeneca ya sanar da cewa aikin na tafiyar hawainiya fiye da yadda aka shirya a baya saboda matsalolin samar da rigakafin. Shugaban kasar Jamus Frank Walter Steinmeier ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai fara barin hasken fitila a tagar fadarsa ta shugaban ƙasa ta Bellevue domin tunawa da waɗanda annobar COVID-19 ta hallaka su. Steinmeier ya yi kira ga Jamusawa su ma su yi hakan. Mace-macen coronavirus sama da 850 a cikin sa'o'i 24 a jiya Juma'a ya kai mace-macen coronavirus a Jamus zuwa 50,642. Associated Press ya ce mutum 40,000 ne suka mutu da cutar makonni biyu da suka shuɗe a Jamus. Jami'an kiwon lafiya a Jamus sun faɗa a jiya Juma'a cewa duk da mace-macen cutar ta haura 50,000, amma cutar ba ta yaɗuwa cikin gaggawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya samu karuwa, inda 'yan majalisa suka tabbatar da sakatarensa akan tsaro, wanda shi ne jami'in hukumar zartarwarsa na biyu da aka tabbatar da shi, yayin da gwamnatin ke kokarin daukar matakan sauye-sauye na ayyukan tsohuwar gwamnati. Majalisar dattawa ta kada kuri'u 93 na waɗanda suka amince da General Lloyd Austin mai ritaya, inda ya zama ba'amurkin Afirka na farko da zai jagoranci ma'aikatar tsaro. Mutum biyu kaɗai ne suka kada kuri'u 2 na rashin amincewa. Austin ya ɗan ɓata lokaci kafin ya kai wurin aiki. Ya isa Pentagon bayan sa'a guda domin ɗaukar rantsuwar kama aiki. Ya samu bayanan sirri kana ya gana da shugaban ma'aikatan Pentagon da kuma wasu manyan jami'an tsaro. A ƙarshe, ana ƙara masa wa gwamnatin Somalia lamba, yayin da ake zargin aika da sojojin Somalia zuwa makwabciya ƙasar Habasha domin su shiga mummunar yakin Tigray. Iyaye mata sun yi wata zanga-zanga da ba a saba gani ba a Mogadishu babban birnin Somalia, da wasu wurare suna buƙatar sanin makomar ƴaƴansu da a baya aka tura su domin ba su horon soja a Eritrea. Sun nuna damuwa cewa an kai ƴaƴan nasu zuwa yankin Tigiri, inda sojojin gwamnatin Habasha suke faɗa da mayakan Tigirin tun cikin watan Nuwamba, a wani tashin hankali da ke barazana ga zaman lafiyan yankin kuriyar Afirka. Na ji cewa ƴaƴanmu da aka tura Eritrea domin ba su horon soja an ɗauke su, kuma babban aikinsu ne taimakawa Prime Minister Abiy Ahmed su yi masa yaƙi, in ji Fatuma Muallim Abdulle, mahaifiyar wani soja ɗan shekaru 20 Ahmed Ibrahim Jumali, tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ta ce a wasu bayanai da na samu na nuna cewa an kwashe ƴaƴan namu kai tsaye aka tura su zuwa garin Mekele, babban birnin yankin Tigiri. A wannan mako, Habasha ta musanta rahotanni da ke nuni da sojojin Somalia na yankin Tigiri, haka zalika take ci gaba da musanta babu sojojin Eritrea a wurin.
To, kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Sauraro, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na rabin mugunta,
gargadi mai gina rabin
mugunta, ku gargadi mai gina rabin yan mu te mana da amma fa mu barge na da min mu kwanta,
mu gargadi mai gina da min mu kwanta,
kama shi mai gina da min mu kwanta, ya tafi nan salalin nan ko aje ya marma ya tafi muddin yana gina da min mu kwanta,
mu gargadi mai gina da min
mu kwanta, kama ga na ka aiki daidai ka bar shi kanu fowa ne can
da fata an waye gari lafiya.
Yawwa baba, barka da asuba lafiya. Kalau ya kake kuma ya gari ya sanyi sanyin nan.
Alhamdulillah, ya kuma rigingimin Washington.
A baba, rigingimin a Washington. Abinda da ya faru shine mun samu sabon shugaban kasa a Washington.
Masha Allah.
Haka to, ya New York ya kuka ji wannan?
Wallahi alhamdulillah, New York mun kalli komai ne a talabijin kamar yadda sauran wajaje a Amurka aka yi kallo, kuma gaskiya mun ga abubuwa sun kayatar, musamman jami'an tsaro da aka zuba a koina. Ko kuka ga abin muraren?
Wallahi baba, haka ne. Ka san yanda ake idan ana rantsar da shugaban kasa, mutane da yawa daga ko'ina, daga garuruwa, jiha-jiha za su zo nan birnin Washington DC domin su baiwa idanunsu abinci.
Allah sarki.
To, wannan karan malam babu wanda ya zo, waɗanda suka je mutane kallon ne, duk da yake an gansu a talabijin, a wanda aka gayyata ne babu 'yan kallo. kowa an saboda kasan yanzu ga annobar coronavirus
haka
ga kuma rashin zaman lafiya da tsaro haka to shi yasa aka ce kowa ya zauna banda sojoji da ka gane matakan tsaro babu wani abu a cikin Washington DC
gaskiya sai dai wani dan abin da kuma na lura jiya tsofaffin shugabannin kasa da suka je sun je tare da iyalansu sai dai kuma an saka su kira kwarai
kwarai da gaske
musamman matan Obama
kwarai Michelle Obama ita ce ake cewa aka fi yawan magana akan sutura da ta zuba kuma duk da yake dai ka san sanyi ne a waje akai abin kuma a lokacin ma dai babu suno amma da alama kamar za ta fara faduwa a ranar saboda sanyi
kwarai kuwa agin iska
to sun yi kokari wajen awa biyu ko da wani awa uku ka zauna a cikin wannan sanyin to ai ba tunda abin da aka saba yi
haka dai
ko da ana ruwan suno ana ta samun dusa an kara dole mutane su zauna a kama shi a ciki tunda kundin tsarin mulkin kasar sa haka ya tsara musu
sai dai ka san dogon rigar da ta sanyi da ake sa ake ce ma long coat
eh har kasa
ka san an taba wani dan siyasa a Afirka da shi ma ya je turai
to fa
ana sakawa shi ma ya kokari ya saka ta ashe ta matar sa ya dauko ga shi da ciki doguwar rigar abu da sai a bata
shi bai san ta mata bace bai saya
a shi shi wai na ya san ta matar sa ke kawai dauko abin shi
a su ma
yawa to man sarfilu bari mu shiga cikin shirin kai tsaye
to baba da farko bari na bude mana wannan fili na abari ya kuse da sakon ta'aziyya ga wani mai sauraron mu ne ya aika da sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Danburo da Fana wanda Allah ya rasuwa ran talata 19 ga wannan watan Janairu sanadiyar hadarin mota to Allah ji kansa ya gafarta masa kuma ya sa ya huta wato wanda ya aika da sakon wannan ta'aziyya shine Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi
to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalan gidan Alhaji Ahmadu Seku da aka fi sani da Alhaji Ahmadu Najaka a unguwar Fadama ke da rasuwar matar Alhaji Ayuba Ahmad wato nace Alhaji Ayuba Ahmad shine kwanakin baya yayin shirin saka mai wuya daga kasar Ghana matarsa da ake cewa Hajiya Fauziya Allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako muna mika ta'aziyya Allah ya kanta ya sa ta huta
amin ya Allah to baba daga batun ta'aziyya kuma sai batun aure ba kuma na auren bari na fara da wanda za a yi a yau Asabar idan Allah ya kimu da misalin karfe 10 wato brother Kabir Ismail na Ali da kuma amaryarsa sister Abisha Iliya Abdu wanda za a yi a majami'ar Jans Catholic da ke Kudi to Allah ya sa a yi lafiya
amin to da haka dai ni ma zan mika wato sakon taya murna na Malam Idris da aka fi sani da bawa daga birnin New York ke nan wanda aka yi auren sa a ƙarshen makon jiya tare da amaryarsa wato Nafisa ke nan da aka yi auren su to Allah ya bada zaman lafiya kuma sun ce suna yi wa duk jama'a godiya da suka halarci taron ɗaurin aure da aka yi a New York
to sai kuma wani sako daga masu wararen mu da aka aiko wanda yake cewa zuwa ga filin abari ya huce yana farin ciki sanar da mu cewa ranar juma'a da ta gabata 15 ga watan Janairu an daurawa dansa aure mai suna Alhaji Sale Dattekela Alhaji Haruna Bibi Tarmusawa da amaryarsa Aisha Babawo Shanuti Tarmusawa da fatan Allah ba su zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba to wanda ya aika sakon kuma nace mahaifin angon shine Alhaji Sirin Nayashi Turakin Sangaru Bajuga da kuma injiniya Adamu makanikin Dab Ashaka da Dr. Sa'id Sani Badugo Gulani Yobe to Allah sana fadi wannan suna daidai
amin to da su waɗannan ma'auratan da ba wasu daban daban ba mu da labarin su to Allah ba da zaman lafiya kuma su dakata da wannan wakar balas rasuli da fata an shakata da wannan wakan.
Eh to baba tun da yake mun ambato batun aure dan kasa ba waka soyayya wannan ba wani abu bane ba. Waka ta yake masha Allah. Allah ya ba dukkan ma'aurata zaman lafiya.
Haka
da kuma zuriya dai ba kamar yadda kodo lokaci nake fada.
Amin summa amin. To yanzu bari mu shiga cikin gashe-gashen mu na abar ya huce kai tsaye. Bari mu faro da gaisuwan Salifu Zakariya. Yace dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu gabatar da wannan shiri mai farin jini da fatan na same ku cikin koshin lafiya kamar yadda aka saba bamu dama yanzu ma zan yi amfani da ita gaishe da ƴan uwa da aminan arziki da farko yace gaisuwa zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde da Sadu Alhaji Isufu a gidan Rauji Gashuwa da Muktar Isufu dake Maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki Shikal da Abdulaziz Alasam mai shago bakin tashar gidan Rumji sauraku sun hada ne da Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji a karshe da Adam A Adam Gashuwa sako daga Zakariya Salifu gidan Rumji a Jamhuriyar Niger.
To da farko baba zan akwai sakon wani mai sauraron mu kuma ya aiko wannan fili na a bari ya huta gaisuwa amma gaisuwar ya ce yana mika ta ne ga ma'aikatan murya Amurka baki daya wato wanda ya aiko sakon shine Hamidu Kalalabuwa daga Jamhuriyar Niger ne wannan daga jin sunan. To kuma sai sako da yazo daga angon Aisha Baffa Haruna Bajoga ya fara da salama yace ina gaida Alhaji Adamu Isa Sangaru da abokina Haladu Musa Bajoga da Usain Abba Dambam da Idris M Idris da Maturu da kuma Kanuru Abba Mustafa Abba da Ilyas Abubakar AKD Fataskum da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da malam mai zanen hula gwallo da malam Baffa Hamza da matata Aishatu Muhammad Adam wacce a wannan wata muka cika shekara guda da auren mu wato muna musu farin ciki da kuma murnar cika shekara guda sai kuma sakon kashe da yake ga mahaifinsa Alhaji Haruna Dabba Bajoga. To angon Aisha ga sakon ka na mun mika.
To Sarfilu ga kuma wannan gaisuwar ta faru da ma'aikatan sashen Hausa da farko yace gaisuwa zuwa ga Sarfilu Hashim Gumal da Baba Yaku Makeri da Murtala Faruku Sanyinna da Grace Alheri Abdu ya ci gaba da cewa yana mika gaisuwa ga Usman Ebello Bunkari da Muhammad Babalala Kamaru da Mani Abdullahi Buti Difa Jamhuriyar Niger da Ali Abdullahi Doron Baga da Abdullahi Laki Funtuwa da Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa sai kuma Haruna Yusuf Daura da Lawal Sadi Daura da Arba Dan Mai Ganga Kukar Samu Niger da Abdulaziz Dan Goga Mai Aduwa da Malam Mani Tinahu Mai Aduwa da kuma Shamsuddin Mahmud Kargi. To Sarfilu bari mu koma mu shakata idan lokaci ya bamu dama idan mun kawo sauran da shigarshe kafin mu kawo labarai. Sarbili ya kai waka
a baba waka fai fa na kai maka ai kai in je wajen waka ne ba na jin kafata kafata baba
to ba dalla
to ko ba haka ba dalla to baba ina da wani labari yau da zo maka da shi
to ba dalla kamar yadda nace kafin ka kawo labari akwai wasu ɗan dake kallilan da nake so in shigar da su sai ka ci gaba da labarin ka
to ni ma kai shiga shan ba ƙarewa sakai ba amma ina zumu din na baka wannan labarin
to ma da
yi kai shiga shan
to shike da agurguje gaisuwa ce daga Rama Mahmud Jawando take tana gaida ɗan gidan Jawando baki daya da ɗan gidan marigayi Alhaji Adamu Global musamman Hajiya Layya da Hajiya Kadi da kuma Hajiya Aisha gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Moda ɗiyan Gwarkomodo dake Accra wato da kuma kina Accra sai kuma ɗan Jawando dake nan Amurka da ken kasar Canada da kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Salihu Tasidi sarkin faila a nan Amurka kenan da kuma kawansa Hajiya Uwata don haka Sarbilu muna saurare ka da labari
to baba wata rana ne sojoji suna kaman mutane marasa aiki ne to duk wanda ba shi da aikin isa kamo su kana zaman banza sai su kamo ka
to fa
dan ana nema a wato a dakatar da rashin aiki ne
haka
to sai da suka tara mutane sosai da yawa baba suka kebe guri daya sai suka ringa bi daya bayan daya suna tambayar mutanen irin nau'in sana'ar su
haka
kaga za a tantance kenan a san waye ne sana'a waye ba shi da sana'a
kwarai kuwa
in kana da sana'a sai a sake ka ka tafi in ba ka koma a nema ma abu ba san me za su masa ba sai wani soja ya tambaye wani mutumin cewa me sana'ar sa to shi ko mutumin maroki ne baba
to yo Allah na
sai amsar cewa shi maroki ne to sojan bai san me ya roko ba sai ce me ya roko sai marokin ya tsorata to ka san suna da kurjini
haka ne suna da ban tsoro
su tambaye ka kamar bai gane me ya roko ba to ka ga ya dan tsorata to shi marokin sai ya dan tsorata kafin ya ma ba da amsa sai sojan ne saka tambayar cewa bayan roƙon baka da wata sana'a
to
sai ya yi wufi ya ce akwai sai sojan ya ce me sana'ar ka shi wannan marokin sai ya ce masa noman kare
noman kare
noman kare wato noman kare kare ne daga sani namu baba
yana kiwon kare
yana kiwon kare abin da yake son ya ce kenan sai soje ya fasata saboda bai san me noman kare ba shi ma
bai san amfanin noman kare ba babu shi
kuma ga bai dai fahimci me noman karen ba a takaice baba sai soje ya ce wa marokin yayi masa noman kare ya gani tunda bai san ya bari ya dan gwada masa ya gani me noman kare to mutumin naka sai ya miki
to
sai ya dauki takalmansa
to
ya sassoka a hannun rigarsa
to
wato ya sassoka ka gane inda sa a hannun ka soka takalminka a hannun
haka ma haka
ganin ma ya shiga tunda slippers ne sai ya sassoka su ana kawai sai ya fara tsalle-tsalle tsalle-tsalle yana an tsalle-tsalle
yana nuna noman kare
da ya fuskanci ya yi wa soja nisa sosai malam sai ya soka da gudu soja ya bi shi kata-kata ya kasa kama shi ayi mutumin ya ɓace to soja nan sai ya dawo cikin sauran wannan kamamun mutanen da
suke
yana fushi ya dawo saboda ya kasa kamo wancan
haka
kawai sai ya jefa musu tambaya ya ce akwai wani mai sana'a irin ta wancan wanda ya gudu sai mutanen suka yi shiru ba wanda ya ba shi amsa ba ba daga can sai soja ya fasashe ya ce da an samu irin wancan sana'ar da na ci babansa ya gada ma jinji to kaga sun yi sa'a kenan
wallahi sun yi sa'a ka san kamar yadda kace shi soja akwai kwarjini
akwai kwarjini kwarai da gaske baba
shine wani mutum ne ko ina fito yawo ya je ya kwashi ɗan tsiraruwa ne haka bayan gari ashe sojoji na wurin
to
yana bulla a kansu da ya firgida da Allah ku yi hakuri na ɗauka mutane Hey, Tiani, don't you get it,
wato ya dauka mutane duk kuma sojojin mutane ne ai
eh ya dauka mutane ne ashe sojoji ne
eh to wato abin da yake sanya shi shine ya dauka mutane ne fararen hula ɗan uwansa
yawa da yake kidi yake da
eh
da yake kidi mai wai ya dauka mutane ne
ya dauka ba da fararen hula ɗan uwansa
eh
abin da ya bata masa rai saboda su ma za su ga cewa su mutane ne
su mutane ne
amma ba ne bane su fahimci abin da yake nufi ba
abin da yake dubi ko tsoro ka ji su su dauka suna dauka wasa kake
eh haka yake to ai ba aljannu bane mutane ne su ma
ba haka yake
to masha Allah baba
to zarbilu ga malama juli tana daga mana hannu
to baba kafin ta daga mana hannu wanda ya bada wannan inda na samu wannan labarin na soja wato wani dan garin mu ne ya ga cewa ba inda labarin ya aiko min sunansa honorable Salisu Masjid Umar
ha lallai
to malam honorable mun gode kwarai da gaske da wannan sako
mun gode kwarai da gaske wannan abu
sai mun kara ganin na gaba to mun gode
yawa to a madadin
Sarfi Hashim Gumel
Baba Yakuma Kiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku